Dillalan Agushi daga arewacin Najeriya sun ce yanzu haka cinikin Agushi na ƙara armashi a kudancin ƙasar sakamakon gagarumar ribar da suke samu a sassa na yankin. Yayin da suka yi kira ga gwamnatin tarayya da ta samar musu tallafi ta kuma ɗauki ƙwaƙƙwarar mataki wajen magance yawan haraji akan hanyoyin jihar Benue. Malam Ibrahim Sa'id, wanda aka fi sani da baban gida Ikom, wani dillali ne da ke fataucin Agushi daga jihar Taraba zuwa jihar Imo. Ya yi bayani kan cinikin Agushi da yadda lamarin yake a yankin kudu a halin yanzu da kuma wasu kalubalolin da harkar ke fuskanta.
Gaskiya kasuwancin Agushi babban kasuwanci ne, harka ce mai girma sosai wanda da yawa mutane basu ankara da ita ba, wasu kuwa sun ankara da ita saboda abu ne wanda ya tallafa ma talakawa da yawa ƴan Najeriya, kama daga dattawa, matan aure da suke gida, matasa da suke waje. Saboda wannan harka, mu a yankinmu na Taraba muna noma shi kuma muna kasuwancin shi, kowa da gefin da yake samun dukiya a jikin wannan harka ta Agushi. Wani manominta ne, wani dan kasuwanta ne kamar mu, wani kuma dan dako ne, wani ma mai barewa ne ya wanke kamar mata su suka fi yin wannan. Dan haka mutane da yawa suna karuwa ana ci gaba ta wannan harka na Agushi. Kasuwanci yana tashi, wani sai yana sauka kamar yadda kasuwancin komi yake. To a yanzu dai a halin da ake ciki, bararren Agushi kimanin 30,000 ne buhunsa, wanda ko ba bararre ba, kudin shi baya gaza 25,600. Amma mu yanda muke sai da namu, in an ce buhun bararre ba ɗaya bane da buhun mai bawo. Buhun mai bawo cikakken buhu ne da aka sani 25 da sauransu, amma buhun bararre wani buhu ne gajere wanda muna da ma'auni da muke aunawa da shi, wanda muna kiran shi da daro ko basin. Mudu ba zan iya faɗan farashin shi ba, kasancewa ma a nan kudanci ba su cika amfani da mudu ba, sun fi amfani da wannan pentaro ba din da kuma gongomi.
Shin nan ne cinikin ya fi armashi ko?
Kwarai, mu can Taraba can ne aka fi nomawa, ake ɗauko shi, amma zuwa da shi kudanci ya fi armashi, ya fi karkuwa, ya fi samun masaya, an fi samun riba.
Akwai wata tangarɗa ko shikar da kuke fuskanta?
Kwarai, a wannan harka ta mu ta kasuwa akwai shikar da muke fuskanta. Kasancewa mu matasa ne a Taraba, musamman yankin Gaso local government, musamman kuma garin Sabon Gida, muka hada kanmu muka maida abun kungiya na yin wannan kasuwanci, muka kimanta al'amarin dan mu ya mu talakawa mu rike kanmu da kanmu. To idan ya kasance mun samu tallafi daga gwamnati, tun kama daga noman mu har zuwa kasuwancin, lallai zamu ci gaba. Gwamnati ta zamo tana tallafa ma manoman wannan abun, saboda abu ne da ya rike talakawanta sosai, ba tare da sun yi dogaro da jikinta ko kuma sun zamo zaune gari banza ba. Banda ma wannan, ya kasance akan hanya musamman Benue State, ƴan produce sun fi mai da hankali ga wanda ya ɗauko Agushi zai kai kudanci, yanda ka san wanda ya ɗauko kayan da dokan ƙasa ta hana kasuwancin shi, musamman Benue State. Ina kira ga gwamnati lallai ta ɗau mataki akan waɗannan abu biyu da na kirga.
Haka zalika, wasu dillalai sun bayyana yadda lamarin yake.
Sunana Abubakar Aliyu Sabon Gida, wanda aka fi sani da Abubakar Biggaye. Ina harkan Agushi, ina saya daga nan, ina kaiwa yankin Enugu, Calabar zuwa Onitsha, Port Harcourt har Lagos. Gaskiya muna samun riba sosai, alhamdulillah. Muna samun riba sosai, muna saya a nan, ana tura mana kuɗi, muna saya mu tura musu kayansu, kuma a kuɗin suka tura mu ma mara namu wanda muke samu kamishin namu a ciki muke amfani da shi. Akwai wannan gari mai suna Benue Makoji, inda suke karɓar local government produce, tallin nasu ya yi yawa a wurin. Ina kira ga shugaba a ɗauka mana mataki akan hanyar sosai da kuma inganta mana kasuwanci ta kara mai inganci sosai.
Ni ne Kasimu Adamu Robeli, wanda nake zama a nan Sabon Gida, Taraba State. Muna harkar Agushi, harkar Agushi muke yi, muna kaiwa kudancin Najeriya. Akasari yawancinmu, mu wanda muke wannan kungiya na harkar Agushi, yawancin sauran kabilu wanda suke can kudu suna turo mana kuɗi ne sai mu saya, sai mu sa a moto mu kai musu, mota ya kai musu, wani lokaci mu masu kayan mu bi, wani lokaci kuma mu tura kayan ne wobi. Kasuwan alhamdulillahi tana nan, tana tafiya yadda muke kokari a kasuwan, don ana samun riba, mu da muke yi muna samun riba iya kasuwan da ita muka dogara. Saboda haka alhamdulillahi kowa yana amfana da wannan harka namu na Agushi.
Bayanai daga masana da manoma da dillalai na nuni da cewa Agushi bai buƙatar ruwa sosai, saboda nomansa ya fi bunƙasa ne a lokacin rani. A yammacin Afirka, Najeriya ce ke noma kashi 65 cikin 100 na Agushi, kuma an fi samun wadatarsa a jihohin arewa kamar su Taraba da Benue da Nasarawa da kuma Kogi, kamar yadda binciken shafin na finelib.com ya nuna. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri. Nigeria.